kike kama da khairul anniya
kamar an saka kara haka kike kama da khairul anniya
kamar an saka kara haka kike kama da khairul anniya
kamar an saka kara haka kike kama da khairul anniya
na zo na sha banda da bana basi nai nufin zanyo ya bona ga batulan rayi na da ya ga mu azami ya sirrin sa'imi ita ce sanadin rabo galitan duniya ga sarkin ruka azali nabina ali da sahabi da waliyaina tina shakti jani mumituna asken alwahuna barhama mujaddadi masoyi sidiya
kamar an saka kara haka kike kama da khairul anniya
yana na kafin hu muje dole in yi waje
kamar an saka kara haka kike kama da khairul anniya
me na sani akan ka har da zan fadi ya sayyidina sharibti jani na yarwa maula ya kaci ka ko ina taslar ku a duniya baila da shi ga ko ina raba wa kowa sayyidina dan a samu Allah rabbana baban ali fasidu umar tane mun radiya
ke dan sheika dan su tambaya zana yi ma naji kana ta fadin fadima da annabi sun yi kama to yaya bin yake sanar da ni na kyara zama
kai lamarin na na fadima ya fi karfin kanmu ma koyan mulma shar ba za a san ta ba radiya
ya wace ta yi kama da khairul anniya akhlaki gaba daya ta ba shi gindiya a halitta ta yi kwafi da nurul asbiya halin su iri daya zancen su kala daya ta zamo shi ya zamo ita kullul kulliya
girarta da ka gani sak da na samu dalli sami fadan fuskar jama'a daidai na mu'azami dogon hancin jama'a da idanun mulhami a tsawo ma ba kamar matar aljarimi in tana tafiyar ta saka da ma'aiki nuriya
kamar an saka kara haka kike kama da khairul anniya
mai zayin gafai take babu bambanci da shi fadin fuskar ta ma ta dauko ne ga shi ga hakura jeraras ga kyawun da sashi mai bakin gashi ya shi sarai wani murmushi ba yake kyunkyun sufa sannan jamalul insiya
tafiyar zara uma cicira wannan take ba kura ba ganin yadda ta kunna ta yake na tuno ranar da ta yace so ka nai take ya zancan nan yake aka dai babin yake murke ta muka an kame tun kawon auliya
kamar an saka kara
adima muganta tana ase tana da murmushi ga fuskar ta kewaye da mata yayi hijabin nan muganta kai sai fatima tana ase daira mun kewaye ta cika mu da soyayya da yaban ta sharifiya
jin chalina hakurin yar sayyidina ya zarce kalamuna murke ta mugankame ce da jinin ta sharifiya
eh an kira ta batulu ne dan yawan bautar ta ne
azumi sallada har da salatina asne
kullum ba ta rabu da yaban abanta ne
shugaba ta nisawa ne daraja dukana ta ne
zaki dan yaya ne da yawan ki sharifiya
abubakar dan shehi ne masoyin sidiya
zaki on the mix